Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41. Masauraran mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kai tsaye akan Alpha Radio dake Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya a cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu Shugaban Amurka Donald Trump ya kiyaye bayyana shirye-shirye game da taron koli da zai yi da shugaban Koriya ta Arewa duk da matsin lambar da manema labarai suka yi masa yayin da yake balaguro tare da su a cikin jirgin shugaban Amurka da ake kira Air Force One. Ya ce da su za a yi taron kolin nan ba da jima'a ba. Mun aje rana, mun tsaye da wurin da za a yi taron. Duk mun amince da wannan. Kamin ya tashi zuwa birnin Dallas na ziyarar aiki na wuri guda daya Mr. Trump ya nuna cewa hukumomin Koriya ta Arewa sun amince da wurin da aka zaba domin wannan taro. Da yake magana a fadar White House shugaban na Amurka ya ce jaman Amurka da na Koriya ta Arewa suna tuntubar juna a koda yaushe kuma cikin shawarwari da suke yi har da batun sakin Amurka uku da Koriya ta Arewan take rike da su. Kasar Burundi ta ba da sanarwar dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da BBC a kasar na tsawon wata 6. Kasar ta dauki wannan matakin ne makonni biyu kamin ƴan kasar su kare kuri'ar raba gardama kan daftarin sauye-sauye ga tsarin mulkin kasar da zai hada har da sashin da ya magana kan kayyade wa'adin shugaban kasa. A jiya Juma'a majalisar kula da sadarwa ta kasar ta ba da wannan sanarwa ta zargi muryar Amurka da BBC da karya dokokin kasar dangane da kafofin yada labarai da kuma aikata ba daidai ba. Sanarwar ta ce umarnin zai fara aiki daga ranar Litinin. Haka nan majalisar ta kuma ja kunnen tashar radio ta Faransa RFI a takaice ta zargi tashar da yada labaran ƙarya cewa za a farwa duk wanda ya kare kuriyar rashin amincewa da sauye-sauye da ake shirin wato kare kuriyar raba gardama. A cikin sanarwa da ta bayar na martani kan wannan mataki Director Muryar Amurka Amanda Bennett ta yi Allah wadai da matakin da majalisar kula da kafofin yada labaran ta dauka. Na hana wannan tasha gabatar da shirye-shiryensa ga masu sauraro. Amanda ta ce masu sauraro suna dogaro kan tashan nan su samu rahotanni na gaskiya ba tare da son zuciya ba dangane da al'umma da suke al'amura da suke aukuwa a kasar. Saboda haka wannan mataki ya hana al'ummar Burundi wata kafar yada labarai wacce take aiki bil haƙi da gaskiya. Wani jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka bata ji daɗin wannan mataki da Burundi ta ɗauka ba kuma Amurka ta gabatar wa gwamnatin Burundi wannan damuwa kai tsaye. Sanarwar ta ce masu sauraro za su iya ci gaba da kama wannan shirye-shiryenmu ta gajeren zango da kuma ta intanet. Ƙungiyar da take kare muradun ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa ita ma ta soki lamirin wannan mataki. Tana mai cewa babu wata manufa da ta dakatar da tashoshin biyu illa yunkurin gwamnatin ƙasar ta Burundi da ke gabashin Afirka ta ci gaba da sanya takunkumi kan kafofin yada labarai. Domin rage dogaro kan dalar Amurka wajen gudanar da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu babban bankin Najeriya da babban bankin ƙasar China sun amince da musayar kuɗaɗen ƙasashen biyu da yawansu ya kai dala miliyan 2000 da miliyan 500. Gwamnan babban bankin Najeriya Gudun Emefiele shi ne ya jagoranci jama'an Najeriya yayin da takwaran aikinsa na China Yigang ya jagoranci tawagar jama'an ƙasar Sin a bikin sanya hannu kan yarjejeniyar da aka kulla a birnin Beijing a makon jiya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Indonesia ta zama wato mai masaukin baki ga malamai daga Pakistan da kuma Afghanistan ranar 11 ga wata da zai kunshi masana daga kasashen uku domin gano bakin zarin na magance rikici da ake a Afghanistan ta hanyoyin lumana. Wani hadimin shugaban Afghanistan Akram Palwak shine ya bayyana ranar da za a yi zaman bayan da ya gana da shugaban Indonesia a Jakarta. a cikin watan Janairu na bana ne shugaban Indonesia Joko Widodo yace kasar wato kasar tasa da ake wa kallo a zaman kyar ba ruwa na rikicin da ake a kasashen biyu ya bada shawaran a yi wannan zama ana sa ran tawagar malamai daga Afghanistan za ta kunshi malamai 20 kuma hadimin ya godewa wato Indonesia saboda ganin tsakani da Allah take na neman ganin an samu zaman lafiya a Afghanistan a Iraki dan jaridar kasar wato da yayi suna a 2008 saboda jifar shugaban Amerika George Bush da yayi da takalmansa ya shiga siyasa har ma yana takara da yake magana da manema labarai a jiya Juma'a lokacin da yake yakin neman zaben kujerar majalisar dokokin kasar Muntadar Al-Zaidi ya ce yana son Amerika ta nemi gafara saboda yaki da ta auka kasar Iraki kuma ta biya diya ga iyalan da yakin ya rutsa da su da matakin ya shafa
Jama'a masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na
A bari ya huce
shike ka o da rabon wani
mun don wace irka dan filinge
e fa Allah dai linge
mun don wace irka dan filinge
e fa Allah dai linge kwana da dole ne na kwana la la ta da bar da buri dan balan ki falla da likin gudu a da linge
da wace na suka son kan hanini ya bari gobe ta zan ta banza
mace ne maza ne ga
zo da wace na suka son kan hanini ya bari gobe ta zan ta banza
mace ne maza ne ga zo dan balan ki falla da likin gudu a da linge
Ndo wake irka dan filinge
e fa Allah dai linge
ko bi sa tulike
na fa la 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 da da mar da bu
dan da kai ka gudu kai ka cila da gudu
ne la ga ko da la ze na ce de madalin da ki su ga de magaya da 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 ba ba dun na ba
Asali kan gobe na da doki irin dokin gare gare suna
go Alata ko mali
suna ala
sai da sakalin gani
dai dan mala sai fa
Ha
da da yin yi Doki sai ke isa ya kokari do zan far sai ji dadi
to ra ran da 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 kan mazalbe na
turawa duka sun game na ji sanyi maraba da dan hilinge dan malance
haba da
turawa duka sun game na ji sanyi maraba da dan
hilinge
sa aka rara da gun ya sa juru
ba ga ba da dan hilinge
sa aka rara da gun ya sa juru
ba ga ba da dan hilinge
sa aka wani kafir da sabidi
ba ga ba da dan hilinge
kai ko ala shamba kai kama kai ba da wa ki na suka sun kwan hanini ya bari gobe ta zan ta banza
ko
an ta an kar an yi taro suka hayi ko da gwandu sun zo na ja da ji an yi taro suka haya wuri hakka tanga dan nan sukan ga da kayo sun ji dadi Kano hazari sun ji dadi ba ku sau ya kwana yayi ne gudu kuma gobe Kaduna
tokin iska dan balinge message na rambada
dokin iska dan filinge ko bisa turke nayi ya kwana yana nan tare da martabobi to wanda na samu wannan wakan wani babanmu ne daula sunan shi Alhaji Baban Gatafida da fatan Allah ya kara lafiya da nisan kwana to ke kuma naji har da wai kokarin rera ka
dokin iska dan filinge to a gaishe da na rambada
barkamu da dawowa kuma barkamu da sake haduwa wannan safiya ta Asabar 4 ga watan Mayu shekarar 2020 2018. Barka da warhaka Daula.
To Usman, barkanmu da safiya. Ina fatan mun tashi lafiya.
Ah, lafiya. Ai naji yanda kika ce a bari ya huce na jikin ce wanda ma nace ka.
Ai yau na tashi cikin koshin lafiya ga kuma yanayi ya canja har.
Rana ta fito na dau.
Mu ɗan adam ba a iya mana.
Wallahi an yi zafi.
Ka sani
ba. An yi zafi. An kan yi sanyi.
Je da tashi aiki Usman. Na sauka daga jirgi na je shiga mota na. Ina buɗe mota
89.
Yanda ka sani an sa ni a cikin oven. Wuta zafi na zauna ne zugudun na ce kai ni dai a dawo ma da sanyin.
Ai dan adam din kenan. Ai
dan adam kenan.
Ina tafiya ga na buɗe gilashin sama irin kaman nan sun rubu sun buɗe shi wai ni zafi. In ji iska ta dan shirka.
Kai ai gaskiya je an yi zafi. To yau dai ga dai dan safiyar rana
musan
yayi nayin zai ci gaba ba tukunna.
To sai yanda ta yi ta masa magana saka ce wai dan Dauda aka bari.
Wallahi kaman dai shine ta.
To kafin in lule ka ko in ce mu nausa cikin shafin mu na majalisar a bari ya huce, ina son mu mika sakon ta'aziyya guda biyu wanda zamu ce na farko shine muna mika sakon gaisuwar ta'aziyyar mu zuwa ga producer fina-finan Hausa din nan wato Yakubu Lere game da rasuwar mahaifiyarsa wadda Hajiya Aminatu ta rasu ne a garin Lere sai mu ce a jihar Kaduna a Najeriya a makon da ya gabata ran Lahadi da ta wuce. Sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta mata ya sa ta huta.
So amin.
Sannan zan yi amfani da wannan damar ita ma mika sakon ta'aziyya zuwa ga Maryam Bukar wadda ita ma Allah yayi wa mahaifiyarta rasuwa. Ita ma mahaifiyarta tana cikin harkar fina-fina wato Hajiya Hauwa Maina wadda bayan maganan ma ita mika ta'aziyya ga ita yarta. Ita kanta ni kaina na san ta fili da wani harkar mutunci
a cikin shi
yawa sannan an yi zama na mutunci kuma in ce miki tana cikin mutanen da wallahi in zan lissafa mutane biyar a cikin harkar fim. To ina tabbatar miki a cikin biyar din nan sai Hauwa ta fado ciki saboda a matsayin mutanen kirki da na sani a cikin harkar dan na san za ta iya daukar kudin ta ko in ce naira ta daya da ta rage in ta san kin fita buƙatar matsalar wallahi za ta iya baki ta hakura. Ina san ta da wannan mutuncin da kuma karrama mutane ba za ka taba ganin ta maka reni ba ta da girman kai ko na kobo.
Allahu akbar.
Duka irin kin san in kana da daukaka din nan lokaci kana jin ana magana kana din jin kanka
din nan to ba gaskiya
ba Hauwa Maina ba gaskiya. Sai mu ce Allah ta'ala ya gafarta
mata rahama kuma wannan halin nata da ka fadi da duk wanda ake fadi Allah ya kai mata kabarinta.
Amin amin.
Kuma Allah ya kyauta ta namu zuwan idan lokacin mu yayi.
Amin amin. Allah ya ba duk iyalanta
hakuri wannan rashin
eh musamman ita yarta Maryam Bukar. Sai mu ce Allah ya baki hakuri wannan
rashin.
To sannan kuma sai sakon taya murna ga aure da aka yi makon da ya gabata na wani shima da yana cikin harkar fita fina-finan ana kiran shi Malam Ibrahim Shahrukh Khan wanda yana yin MC da sauransu. To sai mu ce Allah ya sanya alheri ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya.
Amin amin.
Kin san an ce ko da zamani ya zo ya kamata a tafi da dan mutanen da saboda tsohon zuma ake magani.
Ake magani.
Wato wata wasiƙa ce
da masu magana sun ce
shine shugaban sashen Hausa da zo Leo Kian ne aka kawo wasiƙar. Ina ga ofishin shi aka mika ta sai ya dauko ya mika mun. Ina budewa sai naga a bari ya huce ne nace auhai yanzu ashe suna yi wasiƙu a rubutu.
Oh wai wasiƙa aka yi tun daga Najeriya aka aika ta wasiƙa.
Eh dama tsohon me abin nan
din a bari ya huce.
Tunda ma garko a bari ya huce muke kiran shi. To nace a ni da zan tsammanci kila sai dai
ta mallam Usman karanta mana mu ji wannan
to filan a bari ya huce ne sashen Hausa yace a kai zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka ya rubuta adireshin mu 330 Independence Avenue Southwest yace
wannan yana
hadda dakin yace mu hadda dakin
1700 masha Allah
Cohen building ko sai yace Washington DC har da zip code 20237
USA a wannan wasiƙa ya kamata makarramata
to shi da an dauko ta nace dole ta shiga daga garkon abari ya huce ne master warrant officer retired yan mazanjiya ne soja
masha Allah
na sida Ado akwatin gidan waya 270 a Zuru jihar Kebbi
masha Allah
sai yace san yana mika ko in ce gaisuwa ne ga abokai na arziki
na arziki to masha Allah
yace tare da ƴan majalisar kenan Alhaji Aminu Faya Gwale Kwatas Akano da kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga Alhaji Sani Danzuru Mangwaruri Zuru
a ga jahar Sokoton kenan
jahar Kebbi
oh Kebbi haka kace jahar Kebbi Zuru haka fa
yawa to sai kuma staff Gwentanuma sai kuma Rikoto a Zuru shi to wayannan sune hada a cikin gaisuwar sa yace tare da fatan suna sauraron muryar Amurka cikin koshin lafiya amin to ya rubuta kuma wannan wasika ne ranar 1 ga watan 3 shekarar 2018 din kin ga watan shekaran jiya
watan a watan
tunda ai mun ji
kuma watan biyar haka ne watan shekaran jiya
ikon Allah
to wasikan ta dade a hanya kenan
kafin ta iso dan dai tsakanin wata da biyu tunda ba mu san san da ta iso nan ba kafin ta zo office
kafin ta zo office
eh to sai mu ce
wannan mun gode mashi
kwarai garkon abul yahuce
mun gode Allah saka maka da alheri kuma muna tunatar da kai idan kana so ka ƙara aikowa zaka iya aika ta shafinan mu na Facebook dan
kwarai kuwa sauki
anan take zamu samu ba tare da
ko email din mu na
Mm.
Bari in faɗa musu email din akwai email din mu na sashen hausa@voanews.com mm. to wanda ai ku za mu same ta insha Allah to yanzu kan sai in ce bari mu shiga shafin namu na majalisar abar yahuce na shafin Facebook bari in barke
ka fara to kafin da yau ladies first ake ko
na yadda
to
to bismillah
to fata alherin mu na abar yahuce zuwa ga Mustapha Ibrahim dan malumfashi to yau na fara da dan garin mu fa
na ma san da Allah Mustapha Ibrahim malumfashi
oh haba
dan jarida ne
na ma aika san tura sun ce it's such a small world
wallahi dan jarida ne
fata alherin mu na fili a bari ya huce zuwa ga Ishaq M Sani tare da Siraja dan mai tuwo muna mika fata alherin mu zuwa ga Umar Sale tare da Sama'ila Habib tare kuma da Sanusi Muntari gaisuwan fata alherin mu na dandalan a bari ya huce zuwa ga Yunusa Kabo tare da Salisu Haruna da kuma Awwal Usman muna mika fatan alherin mu zuwa ga Rabi'u Ke Waika tare da Abdullahi Hamza Kalanjini to Allah sa na faɗa wannan sunan daidai muna mika fatan alherin mu zuwa ga Abba Musa tare da Kabir Dauda gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Shu'aibu S Fada tare da Nasir Muhammad Bubuci da kuma Yusuf Adamu Big Brother tare da Zainab Sheikh Usman fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Musa Muhammad Awwal tare da Lawal Gogari fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Baharu Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan da kuma Alhaji Umar Jibrila fatan alherin dandalan a bari ya huce zuwa ga dan jinjibullan yaki tare da Abdul Ahmad da Saminu Muhammad gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Awwal Dalibi tare da baban gida Adamu bayan fada tare kuma da wani baban gida Alhaji Dabuwa Inguru
to ni ma bari leka can din kafin mu je ga shakatawa gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Bunyaminu da kuma Muhammad Awwal Musa sai Muftar Yusuf da Muhammad S Fulani Kwarbai da Dauda Aliyu da kuma Hassan Muhammad Rafi gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Anas Yarima Adam da kuma Umaru Karijo sai kuma Dini Gezo da Dallaji Audu da Mamman Fatima ina ga Fatima Mamman ne sai kuma Muhammad Gotomo sai Haruna Baba gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Kamilu Usmanji Yakubu Wakili Guru sai kuma Muhammad Abdulhamid Gombe da Hassan Abba Katsalli Azari sai Ibrahim Tanko da Jarim Salim da kuma Abdulaziz Umar sai Yusuf Ibrahim da kuma Muhammadu Garba Musa daga jamhuriyar Niger sai Mas'ud Ibrahim da kuma Abubakar Iyabanu sai Garba Binawa da kuma Garba Ahmad daga ƙarshe sai Ali Abdulhamid Kwankwaso da kuma Abdullahi Garba sai Mubarak Hafiz Madatai da Baba Gana Alhaji Isa da Masak da kuma Hamza Yunusa sai Rufe da Idris Babs Aliyu da kuma Musa da Magara to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji daula
Mallam Usman san da kokari
yawa rai dangin goro
sanni da dawowa
yawa
sha'anan mutum ne ya kan fulgitani yana ran mutum ne ya kan yin gidani yana ran mutum ne yakan maguzani sha'anan mutunto ikan bani haushin wasanan mutunto ikan dada damun Adam mai wuyan gane hali in an
na da na kira shi na ce to gashi nan sai ya bani labarin Malam Abdu dan buloka ne to saboda haka bari mu saurare shi mu ji labarin da zai bayar
to fa bari mu ji to jama'a ku bude kunnuwa ni saurare
yawa kullum ba fulata ni sai zo maciyan kanure kullum sai daidaito sai zo assalamu alaikum cannunku sike da suka kanura suka ce kai wannan abu ya za mai da shi kullun wannan tsaida yazo yazo yana cinye mana to sai waje ci a ku bari ni san maganin shi tunda shi ba aikin shi sai goyo daga an zo cin to wannan ba fulata nan nan sai goyo sai goyo wataran sai aka hada miyar ya kuwa sai aka sa attarugu aka irin madaidaita kamar naman nan aka hada da ya kuwa sai zo da sannunku shi kenan ana cikin cin abinci sai zo bismillah dan fulani zo yau ma kullun kuna gayyata na na gode ina jin dadi shi kenan aka fara cin abinci kowa ya dan gutsiri ga sai dan dandala akan yakuwa shi kuma can da ya taso da karon farko ya ci na biyu ko sai yayi goyo da attarugun nan ya hada da gaya sai kai baki attarugun yana cewa he can ya shiru sai kanura suka ce ya dan fulani sai ce kai ku bani ruwa du Allah gefe kunnan dan fulani ya yau kan ba nama ku kashe a cikin wannan abu ba sai nama kai karkare na mana nama ne mana wallahi ba nama ba
sai wato ga dan fulani ya iya saka nama kenan ai goyo eh bana
kanuri kai wato a tarukun ya tauna ya ce ku bani ruwa na
da kai ya dauka wata katuwa tsoka ce ya dauka bai san cewa a tarukun bane
alamu gaye ne wannan wallahi kai dan buloka a zikira gaskiya a gaishe ku Allah ya sani barbari ya rama ya aiko ba yana da irin wannan labarukan da ya ba mu
ya ba
mu din da za a ji
sai za mu dinga sawa aiko wannan mako
kuma ba shi kadai ba din da dama duk wanda ya aiko a rubuce ko a murya insha Allah in ya zo mana to a bari ya huce din kenan
jama'a kuna saurare duk wani mai labarin bandariya da komai za ku iya aika mana
mu sha mu mori kamar yadda aka saba dan duka sai mu ce mi sallama ke ma karki goyo da Allah goyo da
ta wuce ai wanda ma ya riga ya bani zan yi maganin masu kwadayin nan kasan a wajen nan akwai masu san nama da yawa
na zage ki shiruye mun fita zan ga miki wanda zan yi maganin masu goyo
ya kamata ka to a madadin Daula Salim daga nan birnin Washington tare da
Zuwan Ahmad Kabara a gundumar Colombia
muke cewa
sai wani mako in Allah ya kai mu za mu saki jiwa dauke da wani sabon shirin na
a bari
ya huce
ba ku ishara ce ma wani yayi gida ya yi mutum ga wata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na kauna ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi matalan ya sanya kuma yayi katifa nasa da radio ga canya ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku Allah na kauna ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya ba shi abin sa an gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abunda tabara ibaka to mara ngala ka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka suna raya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su bara ya suna tayyaye haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni ta